Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia, ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Niger, ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma Danol FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro ya ga dama, ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin wannan shiri yau, Talata 15 ga watan Maris ɗin shekara ta 2016. Na tare da
Grace Alheri Abdubu ga kanin labarai. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bada umarnin janye dakarun kasar daga Siriya, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta wani sabon zaman tattaunawar wanzu da zaman lafiya kan Siriya a Geneva. Waɗansu Amurkawa Falasɗinawa sun wayi gari jiya da labari daga wakilan muryar Amurka cewa an kama ɗansa a Iraki, ya shiga ƙungiyar ISIS. Kana yau ake fara zaben gwani ya samu na tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa, sai dai ana gani ‘yan takarar ba su mai da hankali kan Amurkawa na asali da ake kira Native American, kamar yadda suke neman goyon bayan sauran rukunin Amurkawa tsiraru, baƙaƙen fata Spaniyawa da kuma ‘yan asalin ƙasar Asiya.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya. Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi furici akan rikicin da ya biyo bayan ziyarar ta'aziyyar da wanda ya gada tsohon gwamna sanata Kwankwaso ya kai masa. Za ku kuma ji labarin wani saurayi wanda ciwon shan inna ta nankasa, amma kuma ya zama zakaran gwajin dafi domin cikin keken guragu yake buga ƙwallon tennis.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bada umarnin janye dakarun kasar daga Siriya, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta wani sabon zaman tattaunawa a Geneva kan kasar Siriya. Tashar watsa labarai ta Rasha ta ambaci ta bakin shugaban Putin jiya Litinin yana gaya wa ministan tsaron kasar Sergei Shoigu da ministan harkokin kasashen ƙetare Sergei Lavrov cewa an cika burin na wayar da aka dora wa ma'aikatar tsaro a Siriya. Putin ya shaida wa ministocin cewa, saboda haka nake bada umarni daga gobe a fara janye dakarunmu daga Siriya da ke jamhuriyar Larabawa. Shafin sadarwar intanet na Kremlin ya ambaci ta bakin Putin yana shaida wa shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ta wayar tarho cewa zai janye muhimman rukunin mayakan saman Rasha da ke aiki a Siriya. A Damascus, ofishin shugaban kasar Siriya ya ce Assad ya yi na'am da wannan yunkurin, sai dai ya kara da cewa Rasha ta yi alkawalin mayakan samanta ba za su janye daga Siriya baki ɗaya ba. Fado White House ta bayyana cewa shugaban Amurka Barack Obama ya kira Putin jiya Litinin domin tattauna batun janyewar da kuma yadda za a ci gaba da tattaunawa da Siriya game da harkokin siyasar kasar. Wakilin muryar Amurka da mai ɗaukar hoton bidiyo sun tashi iyayen Mohammed Quez jiya Litinin da safe a gidansu da ke Alexandria, jihar Virginia. Suka shaida masu wani abin da ba su taɓa tsammani za su ji ba, cewa ɗansu ya shiga ƙungiyar ISIS kuma ya yi saranda ga dakarun Kurdawa a Iraki. Mun yi tsammani yana kene da kwanan baya, in ji wata mace da ta gabatar da kanta a matsayin mahaifiyar Quez. Mun kuma sani yana tafiya zuwa Turkiya. Sai dai iyayen sun jima ba su yi magana da ɗan nasu ba, ba su kuma san ya tafi Iraki ko kuma yana da wata alaka da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi ba. Iyayen sun ce su asalinsu Falasɗinawa ne. Mahaifin ya ce ya zo Amurka a shekarar 1988 da aka nuna masa hoton Quez da yake tsare a hannun Kurdawa. Iyalin suka ce ba su da tabbacin shi ne. Mutumin da ke cikin hoton ba ɗan uwana ba ne, in ji Tamer Quez, wani ɗalibin jami'a ƙanan Mohammed Quez. Akwai kamanni, sai dai ba zan iya tabbatar da cewa shi ba ne, sabili da hoton bai fita ba sosai, in ji mahaifiyarsa. Daga baya a wata hira da muryar Amurka jiya da rana, mahaifin Jamal Kwes ya ce ya yi ƙoƙarin neman ƙarin bayani daga hukumomin Amurka. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce muna sane da rahotannin cewa akwai wani ba'amurke da ke yi wa ƙungiyar ISIS yaƙi da dakarun Kurdawa suka kama a arewacin Iraki. Muna kuma tuntuɓar hukumomin gwamnatin Iraki da na Kurdawa domin tantance sahihancin wannan rahoto. Jiya Litinin, Turkiya ta ɗora wa waɗansu mutane biyu namiji da mace alhakin ƙazamin harin ƙuna baƙin waken da aka kai a mota birnin Ankara da ya sanadin mutuwar mutane 35 kimanin 120 kuma suka ji raunuka. Bayan ziyartar waɗanda suke jinya a asibitin Ankara, Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya ce wani akwai kwakwarar hujja cewa ƙungiyar 'yan ta'adda mai ra'ayin aware yana ambaton haramtaccen jam'iyyar Cross, wato Kurdistan Workers da ake kira PKK, ke da alhakin wannan hari. Ya ce duk lokacin da ƙungiyar ta fuskanci matsin lamba da takura sai ta kai irin waɗannan hare-hare kan farin kaya domin jefa al'umma cikin ruɗani. Davutoglu ya ce jami'ai sun kama mutane 11 da ake kyautata zaton suna da hannu a harin bom ɗin, sai dai bai ambaci sunan macen da aka ce tana ɗaya daga cikin maharan biyu ba. Ya ce an haife ta a shekarar 1992 kuma ta yi zama a birnin Kars da ke gabashin Turkiya. Ta kuma shiga ƙungiyar PKK a shekara ta 2013. Kawo yanzu dai ba a bayyana maharin namiji ba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojoji sun yi ta sintiri a gaɓar teku da aka ƙauracewa daga garin da ke garin shakatawa na ƙasa Ivory Coast jiya Litinin, kwana ɗaya bayan da 'yan bindiga suka ƙaddamar da hari suka kashe mutane 18. Ministan harkokin cikin gida Ahmed Bakayoko ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da farin kaya 15 da kuma sojoji 3. Ya kuma ce an kashe dukkan 'yan bindigan 3. Rahotannin farko dai sun nuna cewa 'yan bindigan su 6 ne. Bakayoko ya yaba wa jami'an tsaro domin ɗaukar matakin gaggawa na kawo ƙarshen harin. Ya kuma ce har yanzu suna kan bincike domin gano ko akwai waɗansu 'yan ta'addan da suka arce. Ƙungiyar mayakan Al-Qaeda a Maghrib da ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaeda ta Arewacin Afirka ta ɗauki alhakin harin da aka kai a garin a wani otel da ke birnin. Wannan ne kuma karo na 3 cikin watanni 4 da mayakan suka kai hare-hare a otel-otel da ke ƙasashen yammacin Afirka bayan ƙazaman hare-haren da suka kai a Burkina Faso, babban birnin ƙasar Mali. Shugaban ƙasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya ayyana makoki na kwanaki 3 a wani jawabi mai sosa rai kuma da ya gabata a ƙasar jiya Lahadi.
Labarin duniya aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rikicin da ya biyo bayan ta'aziyyar da tsohon gwamnan jihar Kano, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, ya yi wa gwamnan jihar Kano ɗan Abdullahi Umar Ganduje bisa rasuwar mahaifiyarsa a makon jiya, ya ƙara munana dangantaka tsakanin shugabannin biyu da kuma magoya bayansu a jihar Kano. A karan farko dai gwamnan na jihar Kano ya furta wasu kalamai dangane da wannan batu. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da rahoto.
A Litinin ɗin makon jiya ne dai tsohon gwamnan na Kano kuma sanata a yanzu Rabi'u Musa Kwankwaso ya je Kano domin ziyarar ta'aziyyar. Amma daga bisani ta rikiɗe ta koma tamkar gangamin siyasa, inda magoya baya ɗauke da makamai iri-iri suka rinƙa kalamai marasa daɗin ji ga gwamna mai ci baya ga furta kalaman musanya Buhari da Kwankwaso a shekara ta 2019. Lamarin da ya sanya shugabancin jam'iyyar APC na Kano bayyana damuwa ainin, tare da ma kafa kwamitin bincike domin ɗaukar matakin ladabtarwa a kan sanata Kwankwaso, kamar yadda shugaban jam'iyyar na Kano Umar Haruna Dogowa ya shaida wa manema labarai. To, amma daga bisani shugaban ya lashe amansa, yana mai cewa tursasa shi aka yi. Sai dai kwamitin zartarwa na jam'iyyar a Kano ya mayar da martani game da wannan lashe amai, yana mai cewa aikin kwamitin bincike da ladabtarwa a kan sanata Rabi'u Musa Kwankwaso yana nan daram. Yayin da waɗannan al'amura ke faruwa a cikin jam'iyyar APC ta Kano, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ci gaba da sanya takunkumi a bakinsa har zuwa maraicen jiya Litinin, inda a wurin rangadin duba aikin hanya a cikin birnin Kano yake cewa Amma Dr. Yunus Adamu Dangwani babban wazirin sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ce ba sa jin tsoron duk wani nau'in kwamitin bincike domin daukar matakin ladabtarwa akan sanata Kwankwaso.
Mu ai ba ma tsoron a bincika, mu so muke ma a binciken. Na dauka jam'iyya za ta kafa kwamiti ya bincika kafin ma ta zo ta taron manema labarai ta ce ga wani ya zo yayi kaza yayi kaza. Ai ɗaya daga ciki shine cewa an ɗaya biyan daba. Ai laifi ne ka ɗaya biyan daba ka je ka abuna. An ce kuma an zo ana campaign na shugaban kasa. Rabi Musa Kwankwaso ya zo yana campaign na takararsa na 2019. Kaga wannan ba adalci kenan.
Yanzu kun yarda cewa akwai daga cikin magoya baya da suka yi waɗancan lafuza kenan.
A ni ban san su ba, ban ji ba kuma, amma ba mamaki ka samu, amma ban sani ba. Tunda ni ban ji ba, ban ji kuma ga wani ya zo ya ce min ga wani ya faɗa ba. Amma su da suka abin nan ya kamata a ce sun kawo hujja ga wanda ya faɗa. In ma ya faɗa, ai ba laifi ba ne. Ba laifi ba ne dan wani ya faɗa shi awaci ake, kamar kai ne yanzu zan ce ai kai za ka yi gwamnan Kano 2019.
Dr. Yunus Adamu Dangwani kenan shugaban ma'aikatan gidan gwamnati zamanin Rabiu Musa Kwankwaso yana gwamnan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Mun gode Mahmud, kada kuma mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Filin tsaka mai wuya na nan tafe, to amma a halin yanzu za mu ba ku labarin wani ɗan shekara 26 da haihuwa mai suna George Wyndham, gwarzon ƙwallon tennis ɗan ƙasar Saliyo, wanda yake fata zuwa ƙasar Brazil domin yin gasa a wasan Olympics ɗin nan ƙasassu. Tuni Mr. Wyndham ya ci lambobin yabon ƙasa da dama, duk da cewa tun yana yaro ciwon shan inna ya nanka sashi. Wakiliyar muryar Amurka Nina Devines ita ta aiko mana da wannan rahoto daga Freetown, babban birnin ƙasar Saliyo. Shi dai George Wyndham ya zama zakaran gwajin dafi, domin a gare shi nan kasa ba kasawa ba ne. Shekaru 14 kenan yake wannan wasa na tennis, kuma yana ɗaya daga cikin ƙwararrun wannan wasa a tsakanin nan kasassu a nahiyar Africa.
And whenever I'm playing table tennis, it always makes me happy. It always makes me forget about my disability.
Yace a duk lokacin da yake wasan tennis yana jin daɗi, har ma ya mance yana da wata nankasa. Yace kasancewar ya kamu da ciwon shan inna shi ya ƙara zagi dantse wajen yin wani abu da rayuwarsa. Yace nankasa su mutane ne da ba su samun taimako sosai a ƙasar Saliyo.
Of course, yes, I feel good because for the past something like 13 years, I was alone. The only disabled in the country was playing table tennis.
Yace shi kam alhamdulillahi, domin cikin shekaru 14 da suka shige, shi kadai ne nan kasashe mutum da ke wasan tennis. To amma yanzu akwai wasu nan kasassu hudu ko biyar da su ma suke samun horo iya buga ƙwallon na tennis. Yace hakan yana ƙara ƙarfafa masa gwiwa, kuma abin alfahari ne a gare shi. Mai horar da George Wyndham mai suna Ibrahim Kamara ya yadda da wannan furucin. Ibrahim Kamara yana cikin kungiyar masu wasan ƙwallon tennis ta ƙasar Saliyo. Yace suna nazarin hanyoyin da za su shawo kan ƙarin matasa su riƙa wasan tennis ciki har da nan kasassu. Yace George Wyndham na iya zama zakaran gwajin dafi ga sauran mutane.
So George has a natural talent and is unique on his speed and control. which is very difficult for is somebody saying.
Yace Allah ya wa George wata baiwa wajen wannan wasa gashi yana da sauri da kuma kwazo ko kuma hazaka wanda abin ne mai wuya ga wanda yake amfani da keken guragu. Duk da haka George Wanham yana fuskantar wasu kalubale kamar na karancin na gwamnati masu gida rana da kuma samun horo yadda ya kamata. Taimako kalilan yake samu daga kwamitocin wasanni ko kuma hukumomi. Saboda haka yana buƙatar ƙarin agaji.
Presently I'm straining. I don't have that facility. I don't have that
George yace yanzu haka yana cikin wani hali domin baya samun taimakon da ya kamata. Yace yanzu yana shirye-shiryen zuwa Brazil domin shiga gasar da za a yi kuma ya kamata a ce a yanzu haka yana sansanin horazuwa domin wasu ƴan wasa daga wasu ƙasashen tun sun fara samun horo a sansanonin horaswa to amma shi har yanzu yana saliyo yana buƙatar tafiya yaje ya samu ƙarin horo to amma kuma babu wata kungiya ko kuma wani da zai dauki dawainiyar sa mai bashi horo Mr. Kamara yace suna buƙatar ƙarin dala 5,000 domin cimma wannan buri to amma a halin yanzu George yace zai ci gaba da yin abin da yake yi tare da fatar samun damar wakiltar kasarsa wajen wasannin a bana haka kuma yana fata zai ci gaba da karfafawa sauran nan kasassu guiwa su san cewa nan kasa ba kasawa bane. To yanzu dai nan misalin karfe 12 da kusan mintoci 16 na dare ne a gogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka ga Ali Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Akwai yanda ake koran dan jam'iyya haka kawai al'umman mu su zabe mu wani kato kawai ya je gidan radio ya ce ya rusa mu.
Eh abin ya ban dariya wannan ya nuna kaga ni yana maganar susuwa kaga shi yana maganar kabilar sa ko yasa mu muke so mu cire
a maganar kabila da nake ba ina baka ma kabila na kada ku ba gora ka koyi mutum a Jakusko kabila na ne
mu mun
da muke karnukan farauta ne ba jami'a kuke tafiyarwa ba an yi wa jihar ka minister a karkashin jagorancin Major General Muhammadu Buhari ka je gurin rantsar da ita
ai ita Khadija babanta Ibrahim Gaidani gaba daya ita ba zombi take ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadarmu da ku a wani shiri na tsaka mai wuya. To Bahaushe yakan ce alƙawari kaya ne kamar yadda muka yi alƙawari yau zamu koma mu ci gaba da sauraron muhawarar rikicin siyasar jihar Yobe Nigeria wacce a latilas muka tsinke ta saboda mu samu damar mai da hankali kan zaben da aka yi a jamhuriyar Niger. Kun san rikicin na Yobe ya biyo ne bayan kudirin rashin jihar na APC na kore wasu manyan kusoshin jam'iyyar su kamar 11 wanda kuma dukkansu ɗan yanki ɗaya ne na Zambi wanda korar ta shafa a wancan lokacin sun hada da Muhammadu Goza wazirin Portuguese wanda shine shugaban jam'iyyar na yanki akwai shugaban mata ta jiha Hajiya Ladi Jibrin akwai tsohon shugaban jam'iyyar na yankin Portuguese din Abdul Husaini da sakataren jam'iyya na Portuguese din Adamu Yaro da tsohon dan majalisar wakilan tarayya Hassan Jonga da tsohon chairman na yankin da Zigau wato Hassan Yawale da tsohon shugaban mazabar Fakarau a yankin Nangere Sule garin Buzu da shugaban jam'iyyar yankin Fune Haruna Maikanti da sakataren wannan yanki din Malam Yayi ha kuma da shugaban jam'iyyar yankin karamar hukumar mulki ta Fika Madu Kole Jean Paul sannan da mashawarci kan harkokin shari'a na jam'iyya wato Hamza Jakusko.
Sunana Honorable Hassan Adamu Kikau ina daga bangaren uwar jam'iyya to dai a takaice abin da ya sa duk waɗanda jam'iyyar ta ladaftar da su har mu muka bar TDP muka bi ta ko jam'iyyar APC saboda za ta yi adalci saboda mu kanmu ba ma son antipathy kuma antipathy cin amanar jam'iyya ne dagon kasa ne ga jam'iyya gurgunta amuran jam'iyya da tsare-tsaren jam'iyya saboda haka wanda yana antipathy dama ba dan jam'iyya bane.
Sunana Muhammad G Saidu wanda aka fi sani na da Muhammad a jam'iyyar sai an tura national takwata a constitution din jam'iyya su suke da hakkin dakatar da mutane ba wani katon banza ne yace wai ya dakatar da mutane ba domin wannan dakatarwar ya zama mutanen bangaren Mamman Ali da mutanen bangaren Usman Al-Bashir saboda waɗanda suke rike da jam'iyya da mutanen bangaren Usman Al-Bashir ko kokari suke su kore mutanen Mamman Ali tun ana yi a koye ya tabbata zahiri dan wannan kora babu wata shaida da ake da ita a haba wanda za a tabbatar wa mutane akan cewa wayannan mutanen ne su suka yi aka kore shi.
To, duk da cewa hedkwatar ƙasa ta APC ta aikata da rashin yarda da koran da aka yi wa'annan jami'ai da rikicin da ke tsakanin gwamnan jihar ta Yobe Ibrahim Gaidan da 'yan siyasan wannan yankin na Zombi fa da dadan abu ne. Shi yasa ci gaban muhawarar da muke ji tsakanin Abubakar Salihu Bakabe, sakataren APC din na jihar Yobe da kuma Adamu Yaro Potiskum, ɗaya daga cikin wanda aka ce an kora din. Muka tambaye shi Adamu ya fayyace mana asalin abin da yake janyo rashin fahimta tsakanin shi gwamnan jihar Yobe din da kuma mutanen yankin na Zombi.
To mu dai daga dukkan hasashe abin da muke gani kaman gwamna yana nema ya lalata zondon mu da ƴan siyasan mu da ma'aikata da sauran jama'an mu domin chairman na party ya fada a gabana wani ya tambaye shi dan me yasa kuka rushe executive na Potiskum na local government yace gwamna ne yasa shi
amma
yanzu maganan nan da nake gaya maka sun rushe kansu ne mu ba su rushe mu ba
amma ko ana ku gani wani hujja ko wace riba gwamna zai samu idan ya jaya da Uzambi
So, wannan in ka samu lokaci ka tambaye shi mu dai ɗan APC ne gwamnatin nan mu muka kafata duk wanda yake cikin gwamnatin na cikin alfarman rigan me yake kowaye shi kowaye a Yobe yawa cikin alfarman rigan me yake kuma APC nan dari bisa dari mun yi ta amma shi chairman din da ya wakilta wanda ake amfani da shi ake hada kai da shi dan a ruguza al'umman Zambi shi Chilare ya fada a gabana yace gwamna ne ya sa shi yace yana so ya gabayan wayan su ko yanzu gwamna ce mara ya koruwa ne sai kora amma mun ce mu ba kore mu
to ina zan
ne ke muka magana ni ne sakatare na APC local government dan jam'iyyar APC ba bakin kasuwa aka kafa ta ba saboda haka akwai yanda ake koran dan jam'iyya in ya laifi akwai yanda ake yi haka kawai al'umman mu su zabe mu wani kato kawai ya je gidan radio ya ce ya rusa mu maganan moriyar gwamnati wannan gwamna yana da iko akai ba zai iya hana ka mukami zai iya hana ka kwangila amma maganan jam'iyya muna APC ba mu koru ba kuma mu ne shugabanni zababbu halattattu wanda jama'a mu suka zabe mu
to da kyau
to wannan zamu jajirce kuma zamu bi kadin mu
to ina zuwa Alhaji Adamu Alhaji Abubakar kamar abin ya baka dariya ne ni
eh abin ya ban dariya wannan ya nuna kaga ni yana maganar su tusuwa kaga shi yana magana kabilar sa ko ya samu muke so mu cire
wani kamar idan kuna magana
maganan kabila na nake ba ina maka kabila na kadai kuka kora ka kori mutun a Jakusko kabila na ne ka kori a kuma ni chairman dina kabila na ne
ai ka mu magana da muke
chairman na fika kabila na ne
da muke mu magana da muke ai yanzu shi
kukarnukan farauta ne ba jam'iyya kuke tafiyarwa ba karnukan farauta ne ba jam'iyya kuke tafi jam'iyya tana da gundun tsarin mulki amma dan ka na sakatare ka koma ka je ka nemi constitution na jam'iyya akwai hanyoyin da ake bi in ana zargin dan jam'iyya yayi laifi akwai hanyar da ake bi a doka na jam'iyya
to ina zuwa Alhaji Adamu Alhaji Abubakar karasa abin da ka so ka fara fada Alhaji Adamu yawa
shine kaman magana da yake yi shi ya san kaidojin yanda jam'iyya ta sa idan aka yi rubutu a zargi akan ka jam'iyya ta kan kafa committee na ladattawa a kirawo ka shi ma an kirawo su su zo su kare kansu
a to dan tambaye ka wannan magana kake fada ne kun rushe mu da wata uku kuka kafa committee ka je ka nemi constitution na jam'iyya kana sakataren jam'iyya baka san abin da jam'iyya take magana kai ba ka rushe mutum wajen wata biyu ko
waje in dai baka san ba wata kila
ka kafa mar gwamnati
kundin ka kake
ka daura mutum ka kai shi gidan prisoner sannan ka zo ka ce wai za ka yi mar shari'a yana gidan prisoner ka je ka nemi constitution na APC ka bani kunya kana sakataren jam'iyya
me yasa kake ga mun kafin
dokan jam'iyya ba wallahi ka bani kunya ka je ka nemi constitution na jam'iyya bayan ku kore mu sama da wata ɗaya ko biyu kafin kuka kafa committee wani adalci kuke da shi da za ku yi wa mutane bayan kun kore su na biyu sannan kuka kafa committee me kake faɗa ne
ka je gaba
committee ko kake magana kai
an baka takarda an ce an kore ka
a gashi ya fita jarida it's fail ka je ka nemi malaman yanzu ka je ka nemi malaman turanci
ko kuma maganar da nake rubutuwa ne da za a kira da aka kira ka da aka kira ka ba takarda aka aika ba
an rushe mu an kore mu bayan wata biyu aka rubuta aka ce jam'iyya tana neman mu a matsayin mu na ƴaƴan jam'iyya masu bin dokan jam'iyya mun je gaban committee chairman na committee yace tsakani da Allah ga zargi an ce wai na ce to tambayan da zan yi wa chairman na committee in zargi ne waye yake zargin namu babu kawo evidences da wani yazo da zargi musamman ne zargin namu babu yace kai dai wannan dai an kira ku yayi haka haka nace to gaskiyar magana kun riga kun kore mu da wata biyu wannan kiran na ansa a matsayina na dan jami'a mai biyayya ne ma da bai kamata in zo ba amma kai musulmi ne ce shi musulmi ne Mustafa kai musulmi ne nace to ga alqur'ani ni zan ga ma zakan da Allah nace mar wallahi ban yi antipati ba wallahi ban yi antipati ba na zabi gwamna na zabi sanata har na cire musu projecto na ranan da na zabe na dauki duk bullet paper na na nuna a duniya sun gani na je da
to ina zuwa Alhaji Adamu to na ji Alhaji Adamu ina zuwa minti dai mu ji Alhaji Abubakar
yanzu kaji da kansa ya ce maka ya je gaban committee kaga ai an ba shi dama ya kare kansa committee suka rubuto wa executive cewa wannan gaskiya ne sun yi antipati shi da yake maganar gwamna gaidan shi ya matsa kora ne hukuncin su ya kamata gwamna gaidan shi ya matsa yayi prevailing yace tun da wannan lokaci ɗaya ne a ba su a rage musu shine aka ba su dakatarwa
a dan Allah na zuwa
ya dawo yana zagin ya dawo yana magana kan gwamna gaidan
ranan da chairman na jami'a ya fita gidan radio yace
shi wannan bai zama ne sai daga baya ya ji za a kula
esko na jami'a mun rubuta wasika muna da kundin tsarin mulki ni sakatare ne na jami'a na sa abin da nake mun dauki mun rubuta a jami'a mun tura muku muka ce abin da kuka yi ba ku yi daidai ba ba ku bi doka ba ba ku yi akan ka'ida ba saboda haka har yau mu ne shugabannin jami'a na Fortiskul local government ba ku rubuta mana respond ba mun kuma rubuta kofi mun rubuta a northeast zonal vice chairman muna bin constitution na
jami'a amma Alhaji Adamu ɗaya daga cikin barin tambaye ka ina zuwa barin tambaye ka ɗaya daga cikin zargin da ake muku ku kai Alhaji Adamu din naku bangare da ke jayayya da gwamnati shine cewa kun ci kare ne shi gwamnan da mutanen da ke zagaye da shi haka ne kun rena shi
ni ai mu ne muke kuma mu ne ko muke da da'a a gwamna mu muke mar da'a shugabanci din Allah ya baka koya kake dole a mutunta ka a bika
to
tun daga dewan tun gwamna yana deputy governor Allah ji kan mamman Ali tun yana deputy governor mu muna respecting din shi har Allah ya karbi ran mamman Ali ya karbi gwamna ba mu taba nuna mar kiyayya ko reni ko wani abu ba amma daga dukkan alamu daga bakin mutanen da ya sa su suke nema ayi amfani da su chairman na party Tilare da bakin shi nace maka ya fada ya ce gwamna ya sa a kori mutane shi kuma ko yanzu
yawa na so in ji abinda Alhaji Abubakar zai ce ka ina zo Alhaji Adamu Alhaji Abubakar ina gaskiya wannan Alhaji Abubakar karo ne biki na Alhaji Adamu yana cewa shugaban jami'an nan shi yace ku ji aje a kori wannan mutane din haka ne ba gaishe ku to sai makon gobe Allah kai mu zamu dawo mu ji amsar wannan tambayar na ainihin kowa yace a kore wannan mutane ha kuma zamu taba magana radadin da suke yi ne cewa wai ana ma nema a cire shi kansa mataimakin gwamnatin jihar ta Yobe wanda dan zambi ne kuma ma kanin tsohon gwamnatin jihar Marigayi Mamman Ali yanzu muna so mu yi godiya ga bakin namu wato Abubakar Salihu Bakabe da Adamu ya reporters kun da kuma musamman wakilin Hassan Maina Kaina da ya taimaka mana muka hada muku wannan shirin a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakwato a Washington DC.
To kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Masu neman jam'iyyinsu su tsaya da su takarar shugabancin Amurka sun yi kokarin mai da hankali kan kungiyoyin 'yan tsiraru da suke da mahimmanci a harkokin siyasar kasar da suka hada da Amurkawa baƙaƙen fata. Da Spaniyawa da Amurkawa 'yan asalin ƙasar Asiya. Sai dai wani rukuni da aka bari baya shine Amurkawa na asali da ake kira Native Americans. Rashin mai da hankali kan wannan rukunin Amurkawan ba sabon abu bane a zaben shugaban ƙasar sabili da dalilai da dama. Na farko dai ba su da yawa idan aka kwatanta su da adadin al'ummar ƙasar Amurkan. Banda haka kuma ba su cika fita zaɓe kamar sauran rukunin tsirarrun ba. Haka kuma galibi suna jihohin da ba a ɗauka da muhimmanci a zaben tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa. Sai dai matsalolin da Amurkawan na asali ke fuskanta suna da yawa sosai. Sau da dama ma sukan fi waɗansu rukunin suke fuskanta tsanani. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ba da umarnin janye dakarun ƙasa daga Siriya yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta wani sabon zaman tattaunawa wanzar da zaman lafiya na Siriya.
Ma sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, to amma idan Allah ya yarda za mu sake dawowa da hantsi misalin ƙarfe 8 na safe a agogon Najeriya domin gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa